Mamudi hare yanzu muna dudu inda mata walle na rai kai ko baya rai
Assalamu
alaikum mutanen zamfara amincin ba ko sallama na fara abdi wanne wa gazarera kar ku manta hadisi a bisin zamfara imani mai kyau da mai kyau kadara mu yarda da shi duk sanda rabbi ya sara Ni zabe lafiya ga yadda ta fara Aka rufe so babu sami da dabara Sai mu dau hakuri domin cikon imani Ni hakuri kafin sun zamfara Ni hakuri haka rufe ya sara In mukai hakuri zai zamo alkhairi Mace wanda akwai imani bai da fargaba Abin da ya faru san bai ma da ne shi ba tawakkali kuma ga hanyar gaba gaba zami nasara ne ba san kai bu ba ko me mace walle ka ba san me ki bin saba gumna koge zobe ba ganya bar zan fara wanda ya ci amana Allah ba zai bar shi ba dodo na nan ko gobe cikin yafi sun zan fara ba dan wanki ne ba ba zai ya bace min na ba sabon masauki abai da zakadin wannan jagaba
Shaka na rambu